Daga Safailiga a gundumar Boko ta yamma a jihar Mutsu gabashin kasar Ghana, daruruwan 'yan gudun hijira ne ke ci gaba da neman mafaka daga Burkina Faso. Madi Zabre na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijiran ya faɗa wa manema labaru cewa
yaribo
rikicin ta'addanci ya yi sanadin tserewanmu daga Burkina zuwa Ghana. A nan muna cikin kwanciyar hankali. Matsalarmu shi ne ba mu da isasshen abinci da ruwan sha. 'Ya'yanmu ba sa zuwa makaranta kuma babu cibiyar kula da marasa lafiya mai inganci. Muna bukatar taimako. Ita kuwa Zabri Zainabu ta ce, mata daga cikinmu na fama da matsalar rashin audugan al'ada. Ba mu da kayan sawa da mu da 'ya'yanmu. Hare-haren ta'addanci a Burkina Faso mai mukuta da Ghana ya yi sanadin ficewar al'umman kasar da yawansu ya zarta 4,000 zuwa wasu yankunan kasar Ghana masu iyaka da Burkina Faso da suka hada da Kusogo, Kubugu, Safiliga, Wudnaba da dai sauransu. Matsalan da ya sanya hukumar kula da bakin haure ta Majalisar Dinkin Duniya cikin halin damuwa. Esther Kiragu, wakiliyar hukumar UNHCR a Ghana da ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijirin a Safiliga, ta ce,
looking at the way they are staying, there is no shelter.
Kuka kalli wannan matsugunin da suke samun mafaka, za ku ga cewa babu wurin bacci mai walwala. Amma abin damuwa shi ne wannan waje yana dab da iyakan Burkina Faso, kuma wannan na barazana ga tsaronsu. To sai dai ba bakin haurin kadai ne rayuwarsu ke cikin hatsari ba, har da ma wasu al'umman kasar Ghana, saboda an iya samun wasu miyagun mutane da za su dau damar bakin haurin su aikata ba daidai ba a kasar. Umar Sanda Ahmad, mai sharhi kan harkan tsaro a Ghana.
Sai a yi la'akari a yi binciken na zulfi, domin in mutane na cikin gudun hijira, kowane kwama tala na iya shiga ciki. Don shi waɗanda suke border wajibi su ne a daki daya bayan da a yi bincike sosai, domin waɗanda suke da tanadi ba za a iya a gane ba. Ka ga wani shigan shige kaman ba komi ba, amma in ya shiga ya kafu ya kawo mana damuwa. Don shi ya kamata ana duban, kuma ana tankadewa sosai kamin a bar su shigo.
Sai dai duk da kokarin da hukumar kula da bakin haure a Ghana ta Ghana Refugee Board ke yi wajen taimakon bakin hauren, wasu al'umman Burkina Faso masu zama Ghana suna tattara kayan abinci domin tallafawa bakin hauren. Miss Ziyakindiani, coordinator committee da ke da alhakin tattara kayan agajin, ta faɗa wa manema labaru bayan wasu al'umman jihar Ashanti sun taimaka da kayan abinci da sun ka hada da buhuhunan masara.
Today we receive bags of maize.
A yau mun samu buhuhunan masara daga gundumar Ijira, kuma abincin zai taimaka ma 'yan gudun hijira su samu abinci da za su ciyar da kansu da 'ya'yansu. Muna godiya a madadin 'yan gudun hijiran.
This means in preparing food for themselves, for the women and for the kids. The people there are really in need of food.
Matsalan tsaro a Burkina Faso da Mali na ci gaba da haifar da barazanar tsaro a yammacin Afirka, abinda masharahanta ke bukatar da a dau mataki akai. To sai dai tuni gwamnatin Amurka ya sanar da zuba kimanin miliyan 100 na dalan Amurka domin karfafa tsaro a yankin. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.